Il a ici pas raté bon ça chaque après-midi avec Roger Montout, RM Show.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum barkanku da wannan lokaci. Fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. Fatan shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa yayin da al'ummar yankin Arewa maso yamma ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro, dakarun kasar na cewa suna iya kokarin su kan fafata wanda suke yi. Haka kuma za ku ji cewa karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin tsaron likitoci ko jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara. Sannan muna tafa daga hoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, inda ta kammala aikin ta a safiyar yau Alhamis bayan da killer suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence, wanda ya jagoranci zaman da aka kace, ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306, Trump kuma ya sami 232. Trump ya shafa watanni biyu da suka shige yana ta nanata ikirarinsa marasa hujja na cewa shi ne ya yi nasara tare da kuma buƙatar magoya bayansa su kalubalanci sakamakon, ciki har da bayanan da ya yi jiya Laraba. Yan kaɗan da majalisar ta tabbatar da nasarar Biden, Trump ya yi alkawarin mika mulki cikin tsanaki a ranar 20 ga watan Janairu, duk da cewa ban amince da sakamakon zaben gaba ɗaya ba. A koyaushe ina cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya don tabbatar da cewa an kirga ƙuri'u na gaskiya ne kawai, in ji Trump, yayin da wannan yake nuna ƙarshen wa'adin farko mafi girma a tarihin shugaban ƙasa, wannan kuma shi ne na farko na fafutukar Make America Great Again. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne abin da ya faru a Majalisar Dokokin Amurka. Amurka na ikirarin ita ce madubin demokuraɗiyya a faɗin duniya, don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a shafinsa na Twitter. A jiya Laraba dai kungiyar kasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayan ta ga zababben shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin Majalisar Dokokin Kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden. Shi kuwa shugaban kungiyar NATO Chief Jens Stoltenberg cewa yayi dole ne a mutunta sakamakon wannan zabe. Haka zalika ministan harkokin wajen Turkiya a wata sanarwa cewa yayi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a tebur don kawo ƙarshen wannan matsalar. Prime Minister Japan Yoshihide Suga ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar. Dokar za ta fara aiki daga gobe Juma'a kuma za ta kai har zuwa 7 ga watan Fabrairu. An buƙaci mazauna Tokyo, China, Kanagawa da lardin Saitama da su zauna a gida bayan ƙarfe 8 na dare, sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su ma su rufe a lokacin. Dokar ta jiya Laraba shi ne karo na biyu da gwamnati take ayyanawa tun lokacin da annobar ta fara barkewa. Prime Minister na lokacin Shinzo Abe a hukumance ya ayyana dokar ta ɓaci na tsawon kwanaki 30 a Tokyo da kuma wasu larduna 6 a watan Afrilun da ya wuce a farkon kwanakin da annobar ta barke. To sai dai ba ɗaya daga cikin dokokin da ta goyi bayan matakan kullen a duk faɗin ƙasar saboda kundin tsarin mulkin Japan na bayan yakin duniya na biyu, wanda ya yi ƙarfafa 'yanci da walwalar jama'a. Tokyo ta kafa sabon tarihin kamuwa da cutar COVID-19 2,447 a rana ɗaya a yau Alhamis, wanda ya zarta adadi mafi yawa na 1,591 da aka samu kwana ɗaya kafin wannan. Kusan mutum 6,000 suka harbu da COVID-19 a ƙasar jiya Laraba, wanda shi ma sabon tarihi ne na yawan kamuwa da cutar a kwana guda. Sannan hadajar kudade a yankin Asiya sun kira sama a yau Alhamis, yayin da masu saka jari suka yi watsi da rikicin siyasar da ke faruwa a Amurka. Kasuwar zuba jari ta Nike da ke Tokyo ta rufe, inda ta cira da kashi 1.6 cikin 100. S&P ASX ta Sydney ta cira da kashi 1.5 cikin 100. Composite ta Shanghai ta cira da 0.7 cikin 100. Kospi ta Seoul ma ta tashi da kashi 2.1 cikin 100. Finance T-Sec ta tafi ta rufe, inda ta yi sama da kashi 1.5 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 0.3 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Kana Seng ta Mumbai ta cira da 0.1 cikin 100. Ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar Ukraine, shekara guda bayan da sojojin Iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya. Jami'ai a Canada, wanda mafi yawan fasinjojin 'yan ƙasar ne da suke cikin jirgin da sauran ƙasashe da abin ya shafa, sun nuna damuwarsu game da rashin nuna gaskiya da bayyana binciken da Iran take yi akan sojojinta. Iyalan da ke cikin makoki sun zargi jami'an Iran da cin zarafinsu, duk da cewa suna nesa da su. Wannan mummunan hatsarin ya rura wutar rikicin a fadin Iran, ya kara rashin yardar jama'a ga gwamnati, kana hakan ya kara lalata dangantakar Iran da yammacin duniya.
Tare da Muhammad Hafiz Saballe, wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, yayin da al'ummar yankin Arewa maso yamma ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro, dakarun kasar na cewa suna iya kokarin su kan fafatawar da suke yi. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Hedikwatar sojojin ƙasa ta Najeriya ta ce a ƙarshen rabin shekarar da ta gabata, dakarun ƙasa sun tunkari 'yan bindiga daɗi ga dangadan a Arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda Kanar Aminu Iliyasu da ke zama jami'in sadarwa na arangamar da dakarun yayi a Najeriya ke ƙarin bayani.
A jinnar atisayen da dakarun suka gabatar daga ranar 1 ga watan Yuli zuwa 31 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata, a dai cikin wannan lokaci zaratan dakarun Operation Sahel Summit sun yi nasarar kaddamar da hare-hare da dabarun yaƙi daban-daban kan miyagu a jihohin Sokoto, Katsina, Kebbi, Kaduna, Niger da Zamfara. Wannan ya kai ga hallaka 'yan bindiga da dama tare da kame ɗumbin miyagun makamai da alburusai iri daban-daban, ragargaza ɗaruruwan maɓoyar 'yan bindiga daɗi gami da cafke mafiya yawan masu basu bayanai da masu taimaka musu. Haka nan kuma an samu nasarar kwato dubban dabbobin sata. Mafi mahimmanci shine yadda jaruman dakarun suka yi amfani da kwarewarsu wajen kukuto da ɗaruruwan waɗanda ake garkuwa da su daga hannun miyagu.
Kanar Iliyasu ya kuma yi bitar yadda dakarun suka fafata da 'yan bindiga daɗi da kuma abubuwan da suka biyo baya.
An sami gagarumar nasarar kawar da 'yan bindiga daɗi guda 220 yayin fafatawa a lokuta daban-daban. Jimlar shanu 7761, ƙananan dabbobi 1867 da raƙuma guda 4 aka samu nasarar kwatowa daga hannun miyagu a tsawon wannan lokaci. Labari mafi daɗin ji shi ne yadda dakarun suka ci nasarar ceto mutane 642 da ake garkuwa da su. Bugu da ƙari, dakarun sun kwato bindigu guda 73 kirar AK-47 da bindigu kirar gida guda 194.
To ko me mazauna wannan yanki ke cewa dangane da wannan fafatawa na dakarun ƙasa? Comrade Kabir Shehu Yandaki da ke zama shugaban wata kungiyar fararen hula a jihar Katsina da ke sa ido kan aikace-aikacen dakarun ga yadda yake kallon al'amarin.
Magana ta gagarumar nasara da sojojin Najeriya suke ikirari, ba za mu ce ba a samu nasara ba, amma sai dai kalmar ta gagarumar nasara suna dai kokarin su ganin cewa sun yi abin da aka saka zuwa don shi, amma muna yaba musu domin su samu nasarori da yawa. Tunda cikin watanni 6 da suka wuce zuwa yanzu sun kokari sun dakile hare-hare da yawa, kuma sun kamo barayin shanu, sun kamo shanu, sun kamo inda aka sace aka bar cikin al'umma, suka bar cikin al'umma suka kasar iyalinsu. Amma fa har yanzu wannan bai sa an daina samun sata mutane ba, tare hanyoyi da sauran shiga ƙauyuka da ke kusa da zakan nan suna sata mutane, suna kwace musu dukiya, suna kwace shanuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara da ma a wasu lokutan waɗannan matsaloli kan jawo asarar rai daga Adamawa ga Ibrahim Abdul Aziz dauke da rahoton
karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya na cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a karkara da wasu lokutan waɗannan matsaloli kan ma jawo asarar rai wannan matsalar dai ta fi kamari ne ma a jihar Arewa yankin da yanzu ma ke fama da matsalar tsaro ko da yake a kullun gwamnatocin jihohin kan yi tuntuɓe cewa suna kokarin magance wannan matsala to ya koya lamarin yake a yanzu Malam Muhammad Kabir Jalingo wani jami'in jinya ne a jihar Taraba yace yankunan karkara na daban tausayi a yanzu
ai kowani al'umman da ba ta da hanya ba ta da inda za ta magani da ake da ne sai ga ke inda za su ke ga kika zamu dauki da tun da yanzu akwai wayewa na zamani kuma suna nan a cikin kasa ne wayayya haka ba ta ce a cikin hanya sannan kuma ba ma da hanyar bane ba wajibi ne a kai musu ainihin asibiti a samar da ma'aikatan lafiya a samar da likita wanda ya sa abin da yake zama shi ne kamar in charge na wannan gurin ta yadda zai zama gidan cewa ya shi ya sa abin da yake kowane cuta ya san maganinta akwai kayan awo da gwaje-gwaje da komai da komai a wurin ɗin ta yadda za su samu wannan sauƙin samun magani mamma da gwamba haka ba a kuma matsala kuma shi ke gawa mutuwar mutane musamman mutum ne jiki wurin awon babu a garin su ta tashi daga wurin kuma zuwa cikin gari ta gari ta dawo ta gari ƙarshe ma cikin da zuriya hanya kuma idan cikin ya kai aihuwa ba da ba su da motsin za su yi kuma mata ne take tana na buda kafin aje ta mutu ko kuma kafin aje jini ya zuba jikin ta wahala
to sai dai kuma fa domin magance wannan matsalar ne ma yasa wani dan majalisar dattawa Senator Binus Yaro kaddamar da wani shirin duba lafiya kyauta a wasu yankunan kananan hukumomin jihar Adamawa inda ɗaruruwar majinyata daga kudancin jihar suka hallara inda kwararrun likitocin da aka gayyata suka yi musu fida kyauta na cututtukan da ke damun su da ma yake kaddamar da shirin duba lafiya a yankin Guyuk da majalisar dattawan Senator Binus Yaro ya ce kawai yanzu sama da mutum 10,000 ne ma suka ci gajiyar wannan shiri a kananan hukumomi 9 na jihar Adamawa.
We are happy they have come forward to receive this intervention that we have packaged and we call on them and the community every time we put this together people should come out you know sometimes people are
to kome waɗanda aka duba ke cewa
na taso gida na zo asibiti a cikin Guyuk local government na zo an karɓe ni an min aiki na samu sauki na gode
hukumar kiwon lafiya ta majalisar dinkin duniya da ma masana na ganin fa akwai bukatar gwamnatoci da ma wakilan al'umma su tashi tsaye
aikin da yake shi aka zaɓe su da domin sa sai mun mu jama'a alƙawarin da su samar da lafiya da su samar da hanyar ruwan sha da komai da komai sun yi alƙawari amma gaskiya har yanzu babu koda
yana magana da yakan cewa lafiya war jiki babu komai fushi da ke Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaishe da Ibrahim Abdul Aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar
Hello. wace ta yi jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agungu na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zallawa
Mara Ibrahim Abdul Aziz da rahoto na musamman.
Karancin cibiyoyin kiwon lafiya da ma rashin isassun likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya na kuma cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a yankunan karkara da a wasu lokutan waɗannan matsaloli kamar jawo asarar rai. Kamar yadda ma bincike ke nunawa, wannan matsalar da ta fi kamari ne ma a jihar Arewa, yankin da yanzu ke fama da matsalar tsaro ko da yake a kullum. Gwamnatocin jihohi kan yi tutar cewa suna magance wannan matsala. A mafiya yawan lokuta, al'ummomin karkaran dole kan sa su zuwa gari da min neman magani. Da yake nan, daga cikin jariran da iyayensu ke haifa a yankunan karkara ba tare da zuwa asibiti ba sakamakon rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Malama Zulai ta bayyana irin matsalolin da ake fama a karkara.
Gaskiya muna fama da matsala don ba mu da asibitoci kusa da mu. In muka ce za mu je cikin gari kamun mu je wani lokacin haihuwa ne ma wani sai ka ga mace ta haihuwa hanya ko kuma a samu dai matsala wani lokaci. In kuma mutum ya dade ana guda yana kawo wannan matsalan yoyon fitsari.
Babu shakka dai rashin ababen sufuri na zirga-zirga da ma rashin hanyoyin mota. Kana kuma da rashin asibitoci ko kuma ƙwararrun likitoci na kuwa cikin matsalolin da al'umman karkara ke fama a yanzu. Malam Muhammad Kabir Jalingo, wani jami'in jinya ne, ya bayyana halin da al'umman karkara ma ke ciki da abin tausayi.
Ai, kowane al'umman da ba ta da hanya ba ta da inda zai sha magani. Da ce da ne ta ga ake gargajiya suke ja suka samu sauki. Da tun da yanzu akwai wayewa na zamani kuma suna nan a cikin ƙasa ne wayayya, ya kamata a ce a ta hanya. Sannan kuma ba ma da hanyar ba ne ba, wajibi ne a kai musu ainihin asibiti a samar da ma'aikatan lafiya a samar da likita wanda ya sa abin da yake zama shi ne kamar in chat na wannan gurin ta yadda zai zama gidan cewa ya fi ya sa abin da yake kowane cuta ya san maganinta. Akwai kayan awo da gwaje-gwaje da komai da komai a wurin ɗin ta yadda za su samu wannan sauƙin samun magani. Mamadukan ba haka ba a kuma matsala kuma shi ke gawa mutuwar mutane musamman mutum mai ciki. Wurin awon babu a gare su ta tashi daga wurin kuma zuwa cikin gari ta gari ta dawo ta gari ƙarshen ma cikin dusuri a hanya. Kuma idan cikin ya kai aihuwa ba da ba su da motsin za su ɗauki kuma mata mai ciki tana naƙuda kafin a je ta mutu ko kuma kafin a je jini ya zuba a jikinta ta wahala.
To sai dai kuma fa yayin da ma ake kokawa
tuni wasu kungiyoyi da mawakilan al'umma suka zaburo domin magance wannan matsala a yankunan su. Senator Abinu Zero, dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazabar Adamawa ta Kudu, ya kaddamar da shirin duba lafiyar kyauta a wasu yankunan kananan hukumomin jihar Adamawan, inda ɗaruruwan majinyata musamman daga yankunan karkara suka halara.
To receive this intervention that we have packaged under
ka san da an ce lafiya jari, don haka dole mu ba da namu gudumawa musamman ga al'ummin da suka zabe mu. Don haka ne na kaddamar da wannan shiri, kuma za a ci gaba. Fata na ma shine su jama'a da ake domin su ba da harin kai. Bari in faɗa maka, kawo yanzu sama da mutum 10,000 ne ma suka ci gajiyar wannan shiri a kananan hukumomi 9 da ke wakilta, a cewar dan majalisar dattawan Senator Abinu Zero.
And we call on them and the community every time we put this together, people should come out, you know, sometimes people.
Yayin da gudanar da wannan aiki na kyauta, marasa lafiyar dama ne suka halara, inda kwararrun likitoci bisa jagorancin Dr. Talemu da suke musu aikin fida kyauta kama da ciwon kaba, ciwon marena da ma al'auran mata, ido da kuma sauran cututtuka.
I'm a consultant obstetrician and gynecologist. I'm here for this pre-medical outreach organized by Senator Binos.
Suna na Dr. Talemu da wannan aikin kyauta ne, kuma kamar yadda kuke gani, ga nan marasa lafiyar dama ana duba su. Wasu matsalar ido ne, wasu kuma ciwon kaba, ciwon marena da kuma al'auran mata, kuma kawa yanzu komai na tafiya daidai babu matsala, a cewar kwararren likitan.
It's a good thing. This is an opportunity for them to us to help those that need, and I think those that came benefited. Maybe next time when we are more organized, we have more people and we can do more cases.
Su ma dai waɗanda aka yi wa aikin, su ma sun nuna farin cikin su ne da cewa
na taso gida na zo asibiti a cikin Gwiki local government, na zo an karɓe ni an min aiki, na samu sauƙi, na gode.
Kiraye-kirayen al'ummomin karkara dai ga masu rike da madafun mulki shine dai ake samu musu da ababen more rayuwa, musamman ma ta fannin kiwon lafiya, makarantu da kuma tsaro.
Ko za su zo kansu mana alƙawaran za su mana wannan guraren kiwon lafiya, amma kuma daga ƙarshe dai ba ma samu. Kiran da dai muke yi a gare su, don Allah su taimaka mana su kawo mana asibiti kusa da mu, ko zai kawo mana sauƙin wannan matsalar. Fatima, labari.
A labari, kaman a labari nan kuna da asibiti?
To, ba asibiti.
Ba asibiti, kaman idan mutum rashin lafiya, wani matsaloli kuke fama a wannan yankunan ku?
Sai mun shiga Mayo, ko kuma sai mun je Dungel, abin nan.
A nan kuke samun asibiti?
Sai Mayo, da sai cikin Mayo. Ta, muna son asibiti, muna son ruwa, ruwa ma babu.
Ba asibiti ba ruwa?
Muna da matsalar ruwa.
To, wai ko me ya kamata gwamnatoci da ma waɗanda aka zaɓa su ke yi? Gari ta baki Malam Muhammad Kabir.
Aikin da yake su shi aka zaɓe su da Indonesia, sun yi mawa jama'a alƙawarin da su samar da rafiya, da su samar da hanyar ruwan sha, da komai da komai sun yi alƙawari, amma gaskiya har yanzu babu guda.
Koma da menene, fata ko shine Allah sa waɗanda aka zaɓan za su ke cika irin alƙawarin da suka ɗauka. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, muna jin daɗin da kuka kawo gidan rediyon Murar Amurka ke kawo muku shirin takaitattun labaran wasanni. Ni Abdulhab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bocin Yakubu. Hukumar kwallon ƙafa ta Najeriya, wato NFF, ta kaɓi mukullin cibiyar fasaha wanda hukumar kwallon ƙafa ta duniya, wato FIFA, ta ɗauki ɗawainiyar ginawa a birnin Bocin. Kamfanin Aron Nigeria Limited shi ne aka baiwa kwangilar gina cibiyar a zamanin tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na Nigeria NFF Alhaji Aminu Maigari. A ranar 30 da ya gabata ne, mataimakin sakataren janaral hukumar ta NFF Dr. Emmanuel Ipemi tare da kwamishinan matasa da wasanni na jihar Bauchi Honorable Adamu Manusoro da babban sakatare a ma'aikatar Alhaji Hashimu Yakubu Kumbala da kuma shugaban kungiyar kwallon kafa ta jihar Bauchi Pascal Patrick MON sun kasance a wajen bikin miƙa kayan aikin a hukumance da kamfanin ya kammala kashi na farko. Dr. Emmanuel Ipemi ya sanar cewa NFF ta buƙaci hukumar kwallon kafa ta duniya, wato FIFA, da ta samar da ciyawar roba da za a dasa a cigar fasahar da ke bocin. Sai kuma rahotanni na bayanin cewa hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF ta kasa biyan kudaden bonus har na tsawon shekaru uku da kungiyar kwallon kafa ta mata Super Falcons ke bi. Tsohuwar captain din Super Falcons din Desire Oparanoze ta shaida hakan a hirarta da kafar yada labarai ta online, inda ta danganta cire ta daga mukamin captain na Super Falcons din gabatin jajircewar ta na ganin sai hukumar kwallon kafar Najeriya ta biya su kudaden su na bonus na shekarun 2019 da na 2004 da kuma na 2006 da ya kai kimanin dalar Amurka 4,500. Yanzu kuma za ku ji daga bakin mai sharha kan harkokin wasanni musamman kwallon kafa, Musa Shola Makil Adeyemi, kan irin rawar da hukumar wasanni wato NFF ta taka a shekarar bara da kuma kamalu da ministan matasa da wasanni Musa Sande Dare.
Shi Sande Dare ta ga saurayi ne wanda ke ji da ƙarfi da kuma ya zo ya aiki, amma sai riga ya manta cewa abin da ya bari a Najeriya kafin ya je Amurka yana nan a yanda ya batta. Ya dawo yana son ya aiki amma akwai ɗan hana ruwa gudu sun mamaye shi. To shi ma ya fara zama ɗan Najeriya, sai daga komai yanzu nan yana tsaye a wannan fannin, tunda har yanzu shi karan kansa ba mu san me ya zo ya yi ba. Ya kama nan ya sake, ya kama can ya sake, ya yi nan ya dawo nan. To har yanzu shi ma bila alkibla, Allah ya bashi alkibla.
Yanda ta kasance kenan a wannan mako. Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, da ta kammala aikin ta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence, wanda ya jagoranci zaman da aka kace, ya sanar a hukumance sakamakon kuri'un wakilai da Biden ya samu 306, Trump kuma ya sami 232. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya a majalisar dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne abin da ya faru a majalisar dokokin Amurka. Amurka na ikirarin ita ce madubin demokuraɗiyya a faɗin duniya, don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a shafinsa na Twitter. A jiya Laraba dai kungiyar kasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayan ta ga zababban shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden. Prime Minister Japan Yoshihide Suga ya ayyana dokar ta bashi a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar. Dokar za ta fara aiki daga gobe Juma'a kuma za ta kai har zuwa 7 ga watan Fabrairu. An buƙaci mazauna Tokyo, China, Kanagawa da lardin Saitama da su zauna a gida bayan ƙarfe 8 na dare, sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su ma su rufe a lokacin. Ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar Ukraine shekara guda bayan da sojojin Iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu ka a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Christian da ta haɗa mana shirin. Ni Khalifa Chadi ke cewa kwana lafiya, ma assalamu.